she comes. Here she comes. Da da ba da 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 da. Here she comes. Here she comes. Ela é carioca, she's a carioca. Just see the way she walks. Nobody else can be.